مضله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin mudakkara fil aqida na Sheikh Salih ibn Sa'ad as-Suhaili hafizahullah wannan shine darasin mu na 11 a cikin littafin aje ɗan uwa idan ba su manta ba mun shiga babi na hudu ash-shirku aqsamuhu shirka da rabarabanta wanda mun ji menene ma'anar shirka sannan malam ya kawo mana rabe-raben shirka cewa akwai shirka karama akwai babba to mun shiga cikin shirka babba na dan yi mana muqaddima ta babin domin mu fahimci abin da yake cikin sa wanda na kawo mana rabe-raben shirka da dama wacce kowace ɗaya daga cikin shirkokin da muka ambata babbar shirkan sa idan aka ce babbar shirka ita ce shirkar da idan mutum ya aikata ta a addinin musulunci sai kan iya warwarewa Allah subhanahu wataala ya kare mu yau insha Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga ash-shirkul akbar ash-shirkul akbar babbar shirka malai ce huwa sarfu ayi nau'in min anwa'il ibadati li ghayrillah abin da ake nufi da babbar shirka shine juyar da kowanne irin nau'i daga cikin nau'o'i na ibada ga wani Allah madaukakin sarki kamar yadhbahu li ghayrillah kamar wanda zai yankawa wani Allah kun ga wannan shi mun kawo misalin tijja yana cikin shirka ta aiki kenan ko yawa aw yanziru li ghayrillah ko zai ba kance wani Allah aw yad'u ghayrallah ko kuma ya kira wani Allah aw yastaghiitha bi ghayri llahi aw yastaghiitha bi ghayri llahi ko ya istighatha ya nemi agajin wani Allah bale yace kamar yastaghiitha bil asnami wal awthani aw bil awliya was salihin kamar mutumin da zai nemi agaji na gumaka ko wasu waliyai ko wasu salihan bayi an aka ce al-asnamu gunki kenan al-awthan shi ma gunki kenan sai dai me bambancin su shi as-sanamu ana amfani da kalmar as-sanamu ne akan abin da galibi a sassaka shi akai ake mutunta masa kamar gunkin da aka yi shi daga dutse ko katako ko abin da ya kama da haka amma aka ce al-watan ya shafi waɗancan wanda muka ambata na katakon ko dutse sannan kuma ya shafi duk abin da aka bauta shawa wanda ba Allah ba duk abin da aka bauta shawa wanda ba Allah ba sunan shi al-wakan to Allah ka bambanci su kenan shi as-sanamu kaje an ce as-sanamu to abin da aka sassaka shi ne kawai amma al-wakan ya shafi wanda aka sassaka da wanda ba sassaka shi ake ba matukar bautata masa ake a matsayin Allah madaukakin sarki to sunan sa al-wakan malai ce kamar mutum ya nemi agaji su ne bayani a wancan sati biyu da suka wuce cewa agaji shine mutum ya nemi taimako lokacin da yake cikin tsanani idan mutum ya nemi taimako lokacin da yake cikin tsanani wannan kalmar ta istighafa ita ce take gaskatuwa a kansa malai ce bi hujjati anna zalika yuqarribuhu ila Allah zulfa da hujjar cewa neman agajin nasu ko neman taimakon su ko roƙon su zai kusanta shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kusantawa wannan shi ma duk mun gabatar da bayani a darasin baya akan shi malai ce hukmu hadha naw' min ash-shirki hukuncin irin wannan nau'i na shirka da wasu mutane suke yi annahu kufrun mukarrajun min al-milla cewa aiki ne da yake na kafirci wanda kuma yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci gaba ɗayan sa wala yaqbalu Allahu min sahibihi sarfan wala adlan Allah madaukakin sarki ba zai karba ba ga wanda yake aikata irin wancan aiki na shirka babba nafilarsa ko farillarsa aka malami suke misali aka ce sarfan to nafilarsa kenan adlan kuma farillarsa duk Allah madaukakin sarki bai karba ba idan mutum yana fara labarin Allah da ita kuma mutum ya fara labarin Allah da ita to kun ga aikin sa gaba ɗaya menene lalatacce ne rubujeje balaci wa sahibuhu khalidun mukhalladun fil nadi ma abuci irin wannan shirkar zai dawwama a cikin wuta idza mata ala zalika sharadi shine idan ya mutu akan irin waccan shirkar ba tare da ya tuba ba kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi kira da aminci su fara tabbata a gare shi yace man mata wanda duk ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi niddan alhali yana kiran wani Allah a matsayin kishiya yana jinginawa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya ya mutu a haka annabi kira da aminci su fara tabbata a gare shi yace dakhala an-nara zai shiga wuta Allah kiyaye fa inna shirka malaiti hakika ita shirka a'zamu dhunubi 'ala al-itlaqi ita ce mafi girman zunubi a 'ala al-itlaqi a sake babu wani zunubi mafi girma da yake shirka babu wani abu da aka taba yi na sabo da aka saba wa Allah subhanahu wataala da shi da yake sama da shirka kowanne irin zunubi da ka sani ko ka taba jin labarin sa kasa yake da shirka duk girman sa ko kowanne irin shirka shine mafi girman abinda Allah madaukakin sarki baya so kuma yake kiyamata shine abinda idan kai shi kadai Allah madaukakin sarki bai gafarta maka har sai ka tuba tuba kuma daga shirka shine mutum ya daina wannan shirkar ya dawo ya shiga addinin musulunci shine tuba daga shirka shi ba mutum ya shirka kuma yana cewa astaghfirullah astaghfirullah bane idan mutum ya shirka to sai mutum ya shiga addinin musulunci sannan Allah madaukakin sarki zai karbi tuban sa malaiti walai yaghfirullahu liman mata alaihi Allah madaukakin sarki baya gafarta wanda ya mutu akan shirka abadan har abada kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa idan aka yi shirka da shi amma kuma sai yace wa yaghfiru ma duna zalika yana kuma iya gafarta abin da yake duna zalika bai kai shirka shi sa duk wani zunubi da mutum zai komai girman sa malami suka ce yana karkashin mashi'ar Allah madaukakin sarki yana karkashin ganin damar Allah madaukakin sarki idan Allah ya ga dama sai ce ya gafarta mutum shi aljanna wa kuma yace ce dan me babu kowanne irin zunubi ne da ka sani a duniya hadith wala haraj hatta zunubin da mutum zai yi ya kasance haƙƙin wani ne a wajen sa idan Allah madaukakin sarki ya ga dama zai iya yardar da wancan din a lahira shi kuma wannan idan Allah ya ga dama ya gafarta masa sai shi aljanna ina fata an fahimta to amma ita shirka idan mutum ya mutu yana yin ta shikenan yana mutuwa shikenan duk aikin da ka sani ya taba yi na duniya ya rubuce ita matsalar shirka kenan ita aikin take dauka gaba ɗaya daga asalin sa daga tushe ta rubuce shi sallar da mutum ya ta shekara 40 shekara 60 da yayi shirka guda ɗaya babba to wallahi wannan aikin nasa gaba ɗaya ya rushe duka shi sa ku kalli matsayin irin na manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce mai la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin ku duba damirin yadda Allah madaukakin sarki amfani da shi ce la in ashrakta idan da a ce za ka yi shirka hasha wa kalla abu ne da yake ya koru a janibin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shirka amma Allah madaukakin sarki kamar yadda na bayani a baya tauna tsakuwa ne domin ayata dutse tun da aka ce da manzon Allah idan yi shirka to ya kuma ni ya kuma mu gaba daya Allah madaukakin sarki ce la ya habatanna amaluka to da ayyukanka dukan sun rubuce wala takunanna min al-khasirin kuma za ka tsinci daga cikin dukkan asan ku duba suratul an'am da Allah madaukakin sarki ya jero annabawa zan guda 18 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل يرم تديرو دي جو قرشي سيتي ولو أشركوا وننسى أن نبع الله دمان زني النبي موسى النبي إبراهيم شوفوا أن نبرسلان لك سنة أكوية سأتي da Allah madaukan sarki ya gama jero sai ce walau ashraku waɗannan manzannin tare da girman su da matsayin su da kusancin su da Allah da a ce za su shirka da Allah madaukan sarki ce da Allah ya ce walau ashraku la habita ma kanu ya'malun da duk abin da sai kasance suna aikata sai Allah madaukan sarki ya rubuta shi wallahi wannan abu ne da yake da tsawata kwarai da gaske idan har annabin Allah manzo mafi kusanci da shi Allah zai ce idan yayi shirka aikin ta rubuta to ya kuma ni idan na shirka sai a rabu da ni mu da matsayin mu bai kai naci ba idan muka shirka sai a rabu da shi to wannan shi yake nuna ɗan uwa ashe kun ga wajibin mu ne dole ne mutum ya san me yake shirka da yake wannan shirka kuma da ake bayani ɗan uwa komai kankanta ta komai girmanta ka santa ka guje ta zamu zo mu bayani a gaba kada mu ji an ce wannan karamar shirka ce wannan babba ce wannan ga hukuncin ta wannan ga hukuncin ta mutum ya dauka cewa ai tunda karama ce wannan bari ya aikata a'a ai duk shirka tunda aka ambace ta da shirka ambatan ta da wannan sunan ta bai ya aikata gane girman ta ka guje ta duk laifin da an jingina masa kalmar shirka an ambace shi da shirka to wallahi babban abin da yake wajibi akan ka matsayin ka musulmi ka guje shi Allah subhanahu wataala ya datar da Allah madaukakin sarki yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa inna shirkahu yawa innahu may yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wata ayar ce ta daban ita ma da take bayani akan shirka Allah subhanahu wa ta'ala yace hakika yadda al'amari yake shine dukkanin wanda yayi shirka da Allah ya hada Allah da wani a cikin bauta faqad harrama Allahu alayhi aljanna hakika Allah ya haramta masa aljanna haka Allah madaukakin sarki ya faɗa hakika Allah ya haramta masa aljanna dan ya ƙara ƙarfafa abin sai cewa ma'awahun nar makuma sai ita ce wuta da mun a ranar lahira ai gida biyu ne to an mutum bai aljanna yana ina yana wuta to amma dan Allah ya ƙara ƙarfafa abin sai ce ya haramta masa aljanna makomar ta ita ce tauhidi ne wannan wa ma li zalimin min ansar azzalimai ba su da mace makara ta shi kiyama azzalimai anan sune mushrikai da suka hada Allah da wani a wajen bauta babu wani da yake zo ya maka lauyanci ko ya tsaya maka yayi surutu ya kwace ka a wajen Allah madaukakin sarki shi ma cikin sa yake a lokacin duk girman sa hatta annabi kira da amsa tsara tabbata a gare shi yace hatta addu'ar annabawa sun abin da suke cewa a ranar shine Allahumma sallim Allah ka amintar Allah ka amintar annabawan Allah kenan kaga dai akwai wanda ya kai su matsayi a wannan ranar babu to kaga babu wanda ya isa ya ce zai zo ya kwace ka ko ya karbe ka a wajen Allah madaukakin sarki babu shi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace mubayyinan anna man ashraka yana bayyana mana cewa wanda duk ya shirka la yuqbalu amaluhu ba za fa a karba aikin sa ba Allah ne bayyana mana ta a cikin wata aya yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haba'an manthura Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul furqan yake cewa wa qadimna ay wa qasadna shi ne wa qadimna zamanin fi ayyukan da kafirai suka aikata wani irin aiki ba fa kowane irin aiki bai wa aiki mai kyau a duniya kafirai suka yi aiki mai kyau irin aikin da musulunci yake so gashi nan za ku ga suna aikin jin kai da aikin taimako da tallafa za ku ji an ce an yi ambaliyar ruwa a ƙasa kaza an ɗauki miliyoyin lerori an je an sewa waɗanda wannan hatsari ya rutsa da su gidaje da abinci da tufafi da sauransu sun bashi wannan aikin alkhairi wanda musulmi ya kamata a ce ya yi shi don ya samu lada to amma ga kafirin can ya je ya yi shi sai ka samu wani arnan yana taimakawa musulmi idan an yi haihuwa ya tallafa musu idan kuɗin makarantar ƴaƴan su sun kasa biya ya biya musu idan abu kaza ya same su mara kyau ya je ya taimaka musu da kuɗin su wannan aikin alkhairi wanda wasu daga cikin mushrikai suna yi to duk abin da mushriki yayi a duniya na alkhairi matukar da shirka a ransa yayi shirka ga Allah madaukakin sarki Allah zai bashi sakamako ne a duniya kamar yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa duk abin da ya kamata ya samu a lahira sai a gaggauto masa da shi sai ya samu a duniya shikenan sai ya samu kuɗi ya samu ɗaukaka ya samu sharafi ya samu duk abin da Allah ya kaddara masa zai samu in yaje lahira fa to ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar Allah ya ce wa habiqa ma sana'u irin waɗancan ba su da komai a lahira sai wuta shi yasa su za ka ga
dan kuga Allah yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su mizanin ma da ake dorawa a wani aiki za aikin da za a dora shikka ta lalata shi ina wancan aikin alkhairin da suke yi na sadaka da kyautatawa da sauransu ina yake ai ya kamata a gan shi to amma waccan shirkar duk ta sa su a gaba ta nike su ta lalata su babu su gaba dan kuwa kun ga matukar hadarin shirka ce to shi sai su Allah madaukakin sarki ce zamu gabato da irin wannan aikin nasu zamu nufate shi daga cikin aikin da suka aikata Allah yake faja'alna wa haba'an mansuran san me da shi kamar kura a bar sheke kamar kura haka a hannunka ka busa mata iska ta sheke ta shiga cikin iska shikenan kana yi ta karasa to haka aikin su zai kasance to da haka wannan ba fa ana bayani ne ga dukkanin wai wanda ka sani kirista ko yahudi ko wanda ba shi da addini a'a hatta mu musulmi idan muka yi rashin dace mutum ya takura aikinsa da shirka wallahi abin da zai faru da shi wallahi idan mutum ya takura aikinsa da irin wancan babban shirkar ya mutu akai yau kuma ba wallahi yadda aka yi wancan to ma ka za a yi mata yadda aka lalata aikin fir'auna da hamana da karuna to haka musulmi mai suna irin na musulmi ya takura aikinsa da shirka haka Allah zai lalata aikin dan shi ma fir'auna ai ba wani abu yayi Allah madaukakin sarki masa haka ba me yayi shine hada Allah da yayi a cikin boko wanda shi ma musulmin haka to shi sa ɗan uwa shirka tana da hadari gaskiya kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya bamu ikon gudunta duk abin da zai kai mu zuwa gare ta Allah ne san ta mu qala ta ashirkul asghar yanzu mun gama da babbar shirka sai karamar shirka karamar shirka malam bai kawo ta ayyukan ta anan ba to amma dai galibi abinda malamai suke arrafa ta da shi shine suna cewa ma ata fil nususi annahu shirkun wa lam yasil ila haddi shirkil akbar abinda yazo a cikin nassosi na alqur'ani ko hadisi cewa ab kaza shirka ne annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambaci abin kai tsaye da suna shirka to amma bai kai matsayin a kira shi da babbar shirka saboda me saboda wasu dalilai shirka ce amma matsayin shi da girman shi bai kai a kira shi babbar shirka ba wannan ita ce karamar shirka wannan shine galibi abinda malamai suke bashi insha Allah ta'ala a gaba zamu zo bambance ne yene bambancin tsakanin shirka karama da shirka babba ta yaya zaka iya gane shirka babba da shirka karama a matsayinka na dalibi malai ce ashirkul asgharu karamar shirka اما الشرك الاصغر اما قرم الشرك فانه من اكبر الكبائر ما ليت ايت قرم الشرك كان ايه daga cikin mafiya girman zunubai ba'ana kamar yadda muka sha bayani akwai karanan zunubai akwai manyan zunubai akwai al-kaba'ir akwai as-sagha'ir to ita wannan karamar shirka da ake cewa karamar shirka karamar shirka duk wani zunubi da kake gani mai girma ita karamar shirkan nan ba ta bishi girma ɗan uwa wato duk wani zunubi da za a ce babba misali a ce zina sata shan giya kaza kaza da sauransu karamar shirka ta fi su girma karamar shirka ta fi su girma a wajen Allah madaukakin sarki saboda kiranta da ake da shirka gaba daya lalata malai yace wa huwa duna shirkil akbar amma ita wannan karamar shirkar hukubarta da girmanta bai kai na babbar shirka ba wa sahibuhu la yakhlulu fil nar ma abocin ita wannan karamar shirkar shi idan ya shiga wuta ba zai dawo mana bal tahta mashi'ati Allah ta'ala sai dai yana karkashin mashi'ar Allah ne madaukakin sarki ta sa'ir zunub wal ma'asi kamar sauran zunubai da kuma sako da mutane suke yi Allah ci duna shirki akbar wanda ba su kai karabar shirka ba to kun ga wannan yayi daidai da abin da na gaya muku cewa Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika sai ce ne liman yasha to sai nace muku duk wanda ya aikata wani aiki in dai ba shirka bane yana karkashin mashi'ar Allah to malam sai ya dauki karamar shirka sai ya sata a cikin mashi'a wannan dai ne daga cikin zantuttukan malamai malam bai kawo ɗayan ba malamin sun yi sabani akan idan mutum ya karamar shirka shin Allah madaukakin sarki zai gafarta masa kamar wasu ayyuka da zai aikata a gaba na kirki ko kuma zai iya shiga karkashin mashi'ar Allah to wasu daga cikin malamai daga cikin su akwai shekul islam ya taimiya suna ganin cewa karamar shirka ma idan mutum ya Allah ba ya gafarta Allah ba ya gafarta ta gaba ɗayan ta, sai dai ita bambancin ta shine ita ba ta rubuje aiki gaba ɗaya kamar da babbar shirka take, sai dai abin da take aikin da ya jawo wannan karamar shirka ya ta rubuta shi, ita karamar shirka kenan, aikin da kai ya jawo ta za ta lalata wannan aiki, sannan kuma za ta shiga ƙarƙashin mawazana da za a yi shine dora aiki akan mizani. Idan aka tashi dora ayyukan mutum za a kawo ta, saboda ba za a gafarta ta ba. Lokacin da ake dora ayyukan mutum marasa kyau akan mizani, za a dora hadda wannan karamar shirka. Idan Allah ya taimake ka kana da hasanat, ayyukan alkhairi masu yawa, sukarin jayi hatta wata karamar shirka, sai Allah ya kai ka aljanna. Ina fata fahimta. Idan kuma mutum ya yi rashin sa'a ayyukan sa munana, wanda waccan karamar shirkar da ba a gafarta ba tana ciki, bai tuba ba har ya rasu, to shikenan sukarin jayi aikin alkhairin sa, shikenan kuma sai a kai shi ɗaya ɓangaren Allah maɗaukin sarki ya samu dace. To wasu malaman abin da suka faɗa kenan, wasu malaman kuma suka faɗa irin ra'ayin malam da ya kawo a cikin littafi, cewa ita karamar shirka ba a sa ta a cikin me, a cikin ayyukan da suke lalata aiki, sai dai ana sa ta ne ƙarƙashin mashi'ar Allah maɗaukin sarki. Idan Allah ya dama sai ya gafarta mata kamar yadda malam ya kawo. To su waɗancan malami na farko sun yi hujja da faɗin Allah maɗaukin sarki, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, suka ce Allah baya gafarta mutum ya yi shirka da shi. To da Allah ya ce Allah baya gafarta mutum ya yi shirka da shi, kun ga abin tantance cewa ƙaramar shirka ko babban. Allah ya sa an fahimta. Suka ce da Allah ya ce Allah baya gafartawa a yi shirka da shi, shin shirkar da ya faɗa ya ce ƙarama ko babba? To tun da bai ce ƙarama ba ko babba, to ku bar ta a matsayinta na haka, kowace iri idan mutum ya Allah ba zai gafarta. Haka suka ce, tare da cewa dai akwai malaman da suke ganin cewa ita shirka ba ta shiga cikin irin wancan yanayi. To kun ga shi malam ya tafi akan ƙaramar shirka tana cikin mashi'ar Allah maɗaukin sarki. Idan Allah ya ga dama zai iya gafarta mata, duk da wasu daga cikin malamai suna sa ta a cikin manya-manyan zunubai, amma a cikin manya-manyan zunubai ma na ƙololuwa wanda suka fi kowane. Malam ya ce min amsalatihi, daga cikin misalan ƙaramar shirka. Ɗan uwa, sai mu ji daga cikin wannan shirkar da ake ta bayani ƙaramawa, menene misalansu? Na farko malam ya ce ar-riya'u, ita ce riya. Riya dai da muka sani shine, malam ya ce wa huwa ay ya'malu al-insanu al-'amala min ajli mahmadati an-nas, shine mutum ya aikata wani aiki domin yabon mutane, wa madhihim wa sana'ihim, dan mutane su yabe shi su gode masa. Mutum ya aikata aikin da ake yin sa dan Allah, amma ya aikata ne asali a kasar zuciyarsa dan mutane su ce wani mutumin kirki ne, su yabe shi a je gari a ta yaɗa shi. Idan za ku iya tunawa, akwai bayani da na san kwanakin baya akan wannan, wanda na ɗan ba mu misali da aikin 'yan siyasa. To kun ga wannan aiki na riya shirka ne, ƙaramar shirka, wanda na ce muku duk wani babban laifi, duk wani babban zunubi ya fi shi. Wannan kuma sai dai kawai Allah ya kiyaye, sai dai kawai Allah ya tsare mu, saboda wannan aiki na riya ya shiga cikin ayyukanmu da yawa. Wallahi ya shiga cikin ayyukanmu da yawa da mu sani. Aiki ne na zuciya, a ɓoye yake, babu wanda zai sani, sai kai kanka ɗin ma wani lokacin za ka ga kafin ka fargar ya kake sai ka daɗe kai kanka, saboda shaitan ya san duk wata siga da zai zo ya canza maka niyyarka daga mai kyau zuwa mummuna, daga mai kyau zuwa mummuna. Shi aiki inda na ibada ne na alkhairi, ana yin sa ne saboda Allah maɗaukin sarki. To duk aikin da kake yin sa, sai ka ga kana so wane ya gani ya yabe ka, kana so mutane su ce kayi, idan ma ba za a je a faɗa a ce kayi ba za ka yi ba. To wannan aiki shirka mutum ne, dan uwa, sai dai shirka ce ƙarama, ba ta fitar da mutum daga addinin musulunci. Malai ce huwa min akhtari dhunubi, ita wannan riya tana ɗaya daga cikin mafi haɗarin zunubi. Li'annahu amalun qalbi, saboda aiki ne na zuciya kamar yadda na faɗa. La yatlu alayhi illa Allah, ba wanda yake iya tsinkayarsa sai Allah maɗaukin sarki. Da ni da kai da muke yin aiki yanzu, mutum biyu sun tsaya suna sallah, ga kafar wannan ga kafar wannan suna sahu ɗaya, wane dan Allah yake sallah, wane ba dan Allah yake sallah ba, babu wanda ya san abin da yake zuciyar kowanne, Allah kaɗai ya sani. To shi yasa aiki ne mai haɗari, mutum zai yi yanzu, sai mutum ya zo ta aikin sa ana taba masa, ana ta gode masa, mutane suna ta shi masa albarka, amma aikin nasa ba dan Allah yake yi ba, duk mutanen da suke masa babu wanda ya sani. amma babban matsalar tashin hankali shine sai ya je gaban Allah madaukakin sarki yana murna yayi aiki kaza irin kaza a duniya sai Allah madaukakin sarki ya rubuta aikin ya rubuta shi gaba daya shine abin da zai faru wallahi ko sai mutum ya je gaban Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ba kai bane dan a ce wani mai aiki iri kaza ne a yabe ka sai ubangiji nayi ne dan kai sai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce kai kuma an fada ka je ni baka da sakamako a waje haka hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar ya nuna to shi ne babban matsalar ka idan ni na koyi maka cewa aikin da nake yi dan Allah nake yi ba dan kai nake yi ba Allah da ya nuna ni ayya sai abinda zuciyata take sakawa ta kunce Allah madaukakin sarki ya fi ni sani ni kana da zuciya take jiki na haka kowanne ɗaya daga cikin duk aikin da kai shi ba dan Allah ba wallahi rubuje ne lalatacce ne batacce ne babu ruwan Allah da shi Allah ya tsare dan kuwa wannan aiki ne mai hadari kwarai da gaske wallahi kullun sai barin an jaddada niyyar kullun sai barin an jaddada niyyar duk aikin da zaka yi alkhairi kai kokari ka ga mutum ba shi da wani abu da yake ba yabansa babu abin da zai kara maka ko ya rage maka amma Allah madaukakin sarki shine yabansa zai kare ka kuma shine rashin yabansa zai rage ka to zaka kullun barin aka wannan a cikin zuciyarka wallahi yace wa yahbutu al'amala allati yadkhulu fiha sannan kuma ita riya tana lalata aikin da ta shiga cikin dukkanin aikin da riya ta shiga cikin sa tana lalata shi wa qad hadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam minhu fa qala hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsoratar ya razana game da riya yace akhafu ma akhafu alaikum yace ash-shirkul asghar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da bakin sa mai albarka yake cewa mafi tsoran abin da nake ji muku tsoran sa a cikin ayyuka shine karamar shirku haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sahabban sa mafi tsoran abin da yake ji muku tsoro ku duba duk sauran ayyukan zunubi da ake yi amma annabi ya ga musu cewa mafi abin da yake ji muku tsoro shine karamar shirku wasu ila fasu ila anhu sai aka tambaye shi game da mecece karamar shirku ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ar-riya'u ita ce riya wa huwa yatanafa ma al-ikhlas alladhi huwa ahadu shuruti sihhati al-amal halice ita riya tana kore ikhlasi wanda ɗaya ne daga cikin sharɗan ingantuwar aiki wa min amthilati ash-shirk al-asghar malice daga cikin misalan karamar shirka qala qaulul qa'id shine fadin mai magana a cikin zancen ka kace laula Allah wa fulan kace ka wallahi abin nan da ba dan Allah da wani ba da ba dan Allah da wani ba da abu kaza bai faru ba da ko da kuma ko kuma abu kaza ya faru fadin ka cewa ba dan Allah da wani ba dan uwa kai shirka ina fata an fahimta kun ga ta magana ta yau da kullum ma sai mu tsaya mun gyara ki wannan abu ne da ya riga gudana a bakin kaza ana ta fada ai abu kaza wallahi da ba dan wani ba ya kawo Allah da ba dan wani ba da ba dan wani ba mutum ya so kare aje a gidansa sai ce wallahi da ba dan karan nan ba da barai sai san kafar karmana wannan shirka ce yawa wallahi shirka ce sai dai karamar shirka ce karamar shirka ce ko kuma mutum ya ce wa masha Allahu wa fulanu Allah ya so wani ma ya so ai abin nan da ba dan Allah ya ga dama ba wani ma ya ga dama da ba zai yi ba da ba dan Allah ya ga dama ba wani ma ya ga dama da abin nan ba zai yi ba ko kuma mutum ya ku galibi abin da ake cewa ni dai na dogara ga Allah na dogara gare ka wannan shirka ce yankuwa shirka ce karama wannan ita ma kalma ce da ta gudana a cikin harshen mutane da yawa wallahi ko an dai na dogara ga Allah kuma na dogara gare ka wanda na sani sai kai shi fa nan ya kira tauhidin nan da kai sai kai dogara akan wancan sai jingina Allah na dogara ga Allah na dogara gare ka to dan uwa kai shirka sai duk karamin shirka ce shi sai dole sai mun gyara lafazan na'am za mu zo za mu bayani yadda ya kamata a ce an faɗi abu dama mala yana kawo mana abubuwan da suke marasa kyau yanzu zai ga maka in za ka magana kana so ka faɗa kan ga yadda ya kamata ka faɗa yadda shirka ba za ta shiga ba insha Allah ta'ala mala ya ce ni annal wawa saboda ita wawul tufidu mutlaqal jam'i, tana fa'idantar da hada abu kai tsaye. Hada yanzu idan kace laula Allah wa fulan, da ba dan Allah da wani ba, da din ne ita cewa din wa fulan da wani, to abin da take nunawa da Allah da wani tare suka hadu suka aiki. An fahimta wannan ba shine shirka ba? Shine shirka, ka hada Allah da wani a cikin aikin da Allah ne yi. Duk abin da ka samu a duniya Allah ne, sai dai wani zamto mai sila. An fahimta? To sai ka ce ba dan Allah da wani ba, ma'ana Allah da wani suka hada gwiwa, suka hada kai suka yi wannan aikin tare. Kun ga inda shirka ta shigo kenan. Sai dai ka ce laula Allah thumma fulan, da ba dan Allah ba sannan wani. In ka ce sannan, baya nuna haduwa, baya nuna tare aka aiki. Ina fatan fahimta. Ba da ban Allah ya so ba, sannan wane ya so, da abin da bai kasance. Allah ne ya so, sannan sai ya sanya wane ya so. Allah ne ya aiki, sannan sai ya sanya wane ya taimaka maka. Ina fatan fahimta. Ka dogara ga Allah, sannan kana tsammani wane ya maka abin da ya kamata. To abinda ake raba ake da shi shine sannan ba da ba. In ka ce da, to ka hada Allah da wani a cikin abin nan din, a cikin aiki. Saboda haka shirka ta shigo. Shi sa wawu din ake cirewa, sai ka ce wawu. Shi sa malai ce annal wawa tufidu mutlaqal jam'i, fa tahtamilu sharika, sai ta dauki abokin tarayya ta jinjinawa Allah madaukakin sarki. Ita wawu din nan a yayin da mutum bai sani ba. Wa qad sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu, wata rana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya jona mutum yana cewa ma sha Allahu wa shi'ta. Annabi yake gaya wa cewa ai ya manzon Allah, da ba dan Allah ya so ba, kai ma ka so. Annabi yake gaya wa, ba da ban Allah ya so abu kaza ba, kai ma ka so. Fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya bar maza ya taka masa barki, yace aj'altani lillahi adalan, yanzu kai kana sanya ni daidai da Allah. Ka zo ka rika sanya daidai da Allah, ka ce ba daban Allah so ba da ni, yanzu tare da Allah mukai aikin kenan. Annabi ya taka masa birki, ya ce masa bal ma sha Allah wahadahu, ka ce ba daban Allah so ba shi kadai ya isa. Kawai ka ce ma sha Allah, ba daban Allah so ba da abu kaza bai kasance ba. To idan dole sai ka hada da wani, sai ka sa summa, sai ka sa summa. Summa ita summa malaman larabci suka ce tufidu tarafi, tana fa'idantar da akwai tazara tsakani, ba daga wannan din sai wannan ba, ba daga wannan sai wannan ba. To shi sa lafizin mu ne da kullun uwa sanin kiyaye shi. Kun ga da yawa muna ta irin waɗannan ayyukan ba mu sani, amma dai alhamdulillah idan muka sani hujja ta tabbata akan mu sai mu gyara. Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyara. Wa min amsalati shirki asghar, ma lace har yanzu daga cikin misalan karamar shirka alhalifu bi ghairillah, akwai rantsuwa da wani Allah. Kamar yahlifu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam, aw al amanati aw al hayati aw ayy makhluqin kana, kamar mutumin da zai rinke da annabi, ce na rinke da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shi na ganin ya kai karshe da rantsuwa kenan, dan uwa kai shirka. Kamar mutumin da zai rinke da amana, kamar mutumin da zai rinke da rayuwar wani duk sanin da a lokacin jahiliya, sai ya rinke da rayuwar mahaifinsa, ya rantsa da rayuwar wani mutumin da yake girmamawa yake ganin mutuncinsa. To ka rantsa da wani Allah, wannan wani Allah ko wane ne mutum ya yi shirka karama? Hadisi ya tabbata ingantacce, man halafa bi ghairillahi faqad ashraka, wanda duk ya rantsa da wani Allah ya yi shirka. To ita ma irin wannan in uwa karamar shirka ce. Saboda haka idan aka tashi rantsuwa, ba a rantsuwa da komai sai da Allah madaukakin sarki, ko da Allah ko da sifofinsa. Sai ake rantsuwa, na rantsa da Allah wallahi billahi tallahi, shi ne abin da ya kamata ka rantsa da shi. Amma kada mutum ya ce na rantsa da binta ɗan ma'aikin Allah, ana yi har yanzu fa a cikin gari za ka samu mutum kuna magana da shi, yana masa irin wannan. Na rantsa da Ka'aba, gwanda masu tsana rantsa da ibn sittin, shi ya ɗan bisanci tunda shi ibn sittin alƙur'ani ne, magana Allah ce, siffa ce ta Allah. Wasu malamai suna gani ba matsala. Na rantsa da Allah da annabi, an kuma kenan, koyi mace ta haifi mace, an kuma shi ma duk ɗaya ne, duk ɗaya ne. saboda haka idan ka tashi rantsuwa da Allah madaukakin sarki kai zaka rike kada ka ce na rantsa da Allah da Annabi shi kansa Annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yanzu an zo gaban sa an ce ma sha Allah wa shi'a Allah ya so kai ma ka so Annabi ya fada kun ji irin abin da ya fada hadisi ne ingantacce to akwai mutum zai ce ya rantsa da Allah da shi zai yadda ba zai yadda ba na'am eh shine nake rantsuwa da alqur'ani wasu malama suna gani ba matsala tunda alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma siffar Allah ce shi sa wasu malama suna gani ka rantsa da Allah ko da siffofi da sunayen Allah ko da siffofin sa ba matsala wannan sai da alqur'ani siffar Allah ce madaukakin sarki ba matsala idan mutum ya rantsa da shi na'am 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 yawwa wannan abin da ka faɗa na biyu shine idan mutum yana yin aiki kuma yana riya sai yaje wa'azi kuma yaje ya kamata ya daina riyan nan wancan aikin da yake ba daina shi zai gaba ɗaya ba sai yaje shine na ga mana ai kullum mun ga kuɗi muna jaddada niyyar sai ka zo ka gyara niyyar ka dawo ka kana yin tunan Allah ai da yawa daga cikin magabata zaka ji suna cewa asali neman ilimi da neman karatu sun fara yi ne ba dan Allah amma daga baya kuma sai suka juyar da ne sai ta kuma dan Allah sai ilimin ya amfane sai amfana al'umma to abin da ya kamata kenan duk abin da kake yin sa ba dan Allah ba idan ka gano abu mafi sauki ne sai ka canza niyyarka daga rashin yi dan Allah sai ka dawo yi dan Allah shikenan an samu riba amfanin karatu kenan na'am na'am bismillah na'am na'am Allah ne ya taimake ni amma kai ne sai la wannan yayi daidai wannan masu tauhidi kenan akwai tauhidi a cikin zuciyar su kare Allah ne ya taimake ni kai ne sila irin wancan tunan da muka ambata na'am na'am wannan ba matsala yayi sosai mako mutum ne na mai aikin alkhairi yana sadaka yana kyauta sai ka ce Allah ya yawaita mana irin ku a cikin al'umma a wannan abu ne mai kyau wannan ba matsala insha Allah ta'ala bar mu karasa kamar mutum ya rantsa da wani Allah shi ma yana daga cikin ayyukan da suke shirya cikin karama wa qad saha an nabiy sallallahu alaihi wa sallam malai taqiqa an ganta daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala cewa yace annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka wanda ya rantsa da wani Allah haqiqa ya kafirta ko ya shirka kafirci karamin shirka karama wal amsalatu ala dhalika kathira malai ce misalai akan wannan suna da yawa fallan tabi ila shirki bi naw'ihi al akbar wal asghar malai ce ya kamata mu fadaku magani game da shirka da nau'o'in ta karama da babba li annahu a'zamu dhunubi dan ita ce mafi girman zunubi walina nahsin min dhalika sannan mu katangu mu tsaru daga haka bitta musiki bil kitabi was sunna ta hanyar rike da makalkalin littafin Allah da sunna annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wa bi ta haqiqi tauhidi da kuma tabbatar da tauhidi wa takhlisihi da kuma tace shi min ash-shirki daga shirka wa shawa'ib da duk abubuwan da suke na shirbi wanda yasu iya kai zuwa ga shirka din wal bid'i da bid'o'i allati dakhalat fi aqaidi al-muslimina wadanda suka shiga cikin aqidojin musulmi haiku la yashuna ta yadda ba sani wanda wannan karatun da muka ya nuna mana haka abubuwa da yawa muna aikata su kamar abin da naga mana jiya wasu suna yin shirka ba san shirka suke yi yawa da yawa muna yi haka ne ba mu sani ba amma alhamdulillah tunda har muka gane cewa ya kamata mu nemi karatun nan shine amfani da zai mana dama Allah baya kama mutum a duniya akan abin da bai sani ba matsalar shine mutum ya mutu yana yin abin da ba daidai ba to wannan shine ba shi da uzuri me yasa baka je ka nemi karatu ka sani amma kana neman karatu wajen ne baka zo ba baka sani ba kake aikatawa da ka sani sai ka daina shikenan abin da ya kamata kenan Allah ya sa mu dan wa alaikum assalam wa rahmatullah نعم yana bayani game da laifin da shaitan yayi wa Allah subhanahu wataala Allah ya nisanta shi daga rahmatsa laifin da Allah da shaitan yayi wa Allah madaukakin sarki guda biyu ne na farko laifin da ya fara yi shine hasada shine an halicci annabi Adam daga tabo shi an halicce shi daga wuta aka ce zai masa sujjada sai haskada ta shiga saboda mai yana gani kamar yafi annabi Adam sannan sai laifi na biyu shine girman kai ma'ana ya kibin umarnin da Allah madaukakin sarki ya ce zai shine zai sujjada to wannan bayana nufin cewa hasada ko girman kai sun fi shirka girma bane a'a sai dai wannan laifin da suka yi na bijirewa Allah madaukakin sarki da kimbin umarninsa wannan shi kansa ai shirka ce kafirci ne ba mun faɗa ba Allah madaukakin sarki ya ce ayi abu kai kuma ka faɗi shi yasa mun faɗa cikin shirkin da'a saboda haka wanda duk zai fito na fito da Allah madaukakin sarki kai a irin wannan akwai laifin da yafi wannan babu shi saboda haka waɗancan laifuka guda biyu da ake ambata ba wai sun fi shirka ba ne amma a cikin aikin nasa ne akwai shirka a cikin aikin nasa ne akwai shirka sannan shi kuma Allah madaukakin sarki ya masa alƙawarin zai dawwamar da shi a duniya saboda akwai aikin da yake so Allah madaukakin sarki ya halicci ta halicci aljanna kuma ya kaddara kowanne bangare daga ciki sai an cika ta da mutane to ta za a cika ta da mutane shi yasa zaka ga duk yadda ka so fa mutane sai aikin alkhairi ba ta yi sai dai Allah madaukakin sarki zai shirye wasu su amma wasu babu yadda zaka yi to da Allah madaukakin sarki ya kaddara dole sai wasu su shiga wuta to kuma shaydan shine wanda zai wancan aiki kun ga abin da ya roƙa shine Allah ka banni Allah ka kyale ni zuwa wannan lokaci saboda ga aikin da yake so yace da annabi Adam la ahkani kan zuriyatahu illa qalila sai na halakar da zuriyar annabi Adam gaba daya sai dai ɗan kaɗan wanda ya san akwai wanda Allah madaukakin sarki alƙawarin karewa wanda bai isa ya ci musu ba saboda haka wannan baya nufin shirka ko girman kai ko hasada sun fi shirka girma wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am sai ce kamar rantsuwa da alƙur'an ko yasu ko kuma guru da laya to rantsuwa da alƙur'ani da rakwaron kwatsa rantsuwa da alƙur'ani da ya gabata ko yawa na rantsuwa da alƙur'ani wannan ya gabata amma yasu ko menene ɗayan rakwaron kwatsa yasu ita ma wani in kana nufin a matsayinta na sura na alƙur'ani to shi ma wasu malaman sun ce ba matsala amma in kana nufin yasu a matsayinta mustaqilla to bai halatta ka rantsa da ita ba rakwaron kwatsa kuma dama wannan gaba ɗaya bai halatta ba maguzanci ne wannan magudanci ne a cikin karan kwatsa dubu ko abin da kuma kwatsa ma ba ɗaya dubu ake rantsuwa da ita ka ga wannan akwai rantsi da magudanci a ciki batun guru da laya kuma shi ma akwai babin sa da malam yawari guda shi ma na cikin aqida ai dole a taba shi yawa guru da laya akwai babin da malam yawari musamman zai bayani akan sa halaccin sa ko rashin halaccin sa idan ya halatta ya kamata an fahimci insha Allah ta'ala nan gaba kaɗan za mu zama mai bayani akan sa saboda kuma dan yi hakuri kaɗan Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi